Al'amarin da ya faru ne a Jimeta fadan mulkin jihar Adamawa inda ake zargin cewar wasu sojoji ne suka fito daga barikin su da manyan makaman yaki suka kawo hari babban headquarters ɗin sandan jihar Adamawa inda suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi daga bisani dai al'amarin yayi sanadiyar kashe dan sanda guda kuma kashe sojoji guda biyu sakamakon wannan artabun wasu daga cikin mazauna anguwar lamarin ya faru sun sheda mana yadda lamarin ya rikita su da karan bindiga suka ce daga lokacin da suka waye gari zuwa yanzu basu rantsa ba sakamakon faduwar gaba
Sanara Shamsuddin Bello mazauni a cikin garin Jimeta fadan jihar Adamawa a gaskiya ajiya mun kwana cikin fargaba da kuma tashin hankali sakamakon irin abin da muka ji na mu taba jin samu a fadan jiha ba mun kwana cikin tashin hankali da misalin karfe 11 da mintuna 10 ina kwance a cikin gida na ji harbin bindiga kuma irin harbin bindigan da ban taba jin sa ba tana kara sosai ni tunda na bude ido na misalin karfe 11 da minti 20 da ban sace koma bacci ba ban rantsa ba har da asuba
tunana Musa Ahmadu
ina
zama a Karewa gajiya daga misalin irin 11 da rabi zuwa har kusan 12 wallahi mun gagara bacci saboda wani karan bindiga da bamu taba jin irin shi ba shine tun zamanin Boko Haram rabuwan mu da mu ji irin wannan karan bindigan saboda mu mazauna gefen mubin nan ne to dama a baya can mun san irin wannan kararrakin to da muka ji wannan karan mun tashi cikin fargaba kawai
Honorable Abbas Usman a gaskiya jiya nan mun kwana darar saboda irin harbe harbin nan da muka yi ta ji abun ya ba mu ne tsoro sosai matuka don jiyan nan misalin 11 da rabi zuwa 12 kannan ba wanda ya bacci gaskiya
to da shike al'amarin ana zargin cewar rundunar sojojin Najeriya da suke jihar Adamawa sune suka kawo wa rundunar yan sandan jihar Adamawa hari lamarin da ya sanya nayi kokari domin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Adamawa amma hakata bata cimma ruwa ba kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje na buga masa waya bai dauka ba na ko aike masa sakon karta kwana shiru kake ji na ma je headquarters da kaina amma ban samu haduwa da su ba aka ce sun shiga mitin na gaggawa daga nan kuwa na nufi barikin sojojin jihar Adamawa nan ma ka zalika naje ofishin burger commandan sojojin jihar Adamawa shi ma na tadda suna mitin na gaggawa na ko aike masa sakon karta kwana inda nayi zamar minti 45 shiru kake ji yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoton hakata dai bata cimma ruwa ba domin jin ta bakin dukkanin bangarorin biyu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.